Shafi 128 ko? To da baka dauko shi ba. To a saban wal faru baina kalimati eh? To 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 bismillahir rahmanir rahim nadbul lizil azani duhurun waqafa bidunihi wa hal bi kurhin aw bila alal jawazi laysa fihi kayati kurhun wa tukrahu ala karahati ajaza najla nafi'in wa naji bila karahatin azanan naji wal faslu bayna kalimatihi zu'ir ka'an ila nahwi musallimin tushir وَرَرَّقُوا الْفَصْلِ وَالتَّوَانِي بِحَيْثُ يُحْسَبُ أَذَانًا سَانِي ذَاكِرُ جُلِّهِ بِقُرْبٍ يَبْنِي إِنْ قَلَّ أَوْ طَالَ فَمَارٍ مُغْنِي وَكَرِهُ التَّدْرِيبَ وَالتَّهْذِيرَ مَا لَمْ يَتَفَاحَشَا وَإِلَّا حَرُمَا وَكَرِهُ الْإِسْرَافَ فِي أَمْدَادِهِ حَتَّى يَدُولَ الْمَدُّ أَمْوَتَادِهِ وكرهوا تمديده وبدأ حروفه وطلبوه سمها سامعه لمنتهى الشهادتين ياكي وترجيع إذا سموا لتين ندمو أنسو لزل أذاني قواند ذي كران سلا يذمو ينادى الولا ya zama ya tsarkaka daga kari karami da babba domin shi dinnan mai gayyata ne zuwa ga sallah shi yasa idan shi kansa yana da tsarki ashe yana gaba kiran sallar zai gaggawan amsa abin da ya kira zuwa gare shi
waqafa
amma da a ce za a yi kiran sallah ya zama wanda ya kiran sallar bai da tsarki bai da alwala to kiran sallar yayi sai dai kuma aka samu sabani na malamai ana yalla shi wanda bai da alwala ya kiran sallah karahiya ne koko ba karhanci
alal jawazi
in an ce ba karhancin abu ne wanda yake jaizi to a sannan ya zama kai in kaji wanda bai da alwala yana kiran sallah ka iya kwaikwaitarsa ba karhanci ba karhanci a cikin kwaikwaitarsa amma in an ce wanda bai da alwala ya kiran sallah karahiya ne to karahiya ne ma kuma in an je yana kiran sallah a ce za a kwaikwaice shi
ajaza nafi'in
wa naji ibnu nafi'in da ibnu naji sun ba da dama cewa azanan naji wanda bai da alwala ya kiran sallah bila karahatin ba wani karhanci su wa'annan malaman biyu haka ma malan suhununu wanda ya riga su duk sun tafi akan cewa kiran sallah ba alwala ba wani karhanci a ciki ai da alwalar dai kawai yafi amma dan an yi ba alwala ba a ce an aikata karahiya ba to a ce za a rarrabe tsakanin kalmomin kiran sallah karahiya ne mutum ya fara kiran sallah kuma ya tsaya wanda sai can daga baya ya ce zai karasa kiran sallah to haka karahiya ne kamar da a ce kana kiran sallah sai wani ya yi ma sallama to a ce ka yi nuni ta amsawa ga shi wanda ya yi ma sallama to shi ɗin ma karahiya ne wato abinda ake nema kenan sai ka bari sai ka gama kiran sallar sannan ka amsa masa sai ka amsa masa bayan ka gama kiran sallar warawwaqu wato shi ayasa aka ce karahiya ne ay sallama ga wanda yake kiran sallah ko wanda yake iqama ko wanda yake talbiya ko wanda yake cin abinci ko yarinyar mace kowanne yake cikin halin saduwa da iyali, kowanne yake cikin halin tsuguno. A to duk wayannan a ce za a yi musu sallama karahiya ne, amma in an musu sallamar to ya zama wajibi ne akan su su amsa sallamar amma bayan sun gama. Kamar shi mai kiran sallar sai ya gama kiran sallar, ko mai kama, ko mai talbiyar, ko mai cin abincin, sai ko wato shi wanda yake halin saduwa da iyali ko wanda yake halin tsuguno, to nan an masa sallama ba a bukatar ma sai ya amsa ko da daga baya. To domin ba daidai ba ne shi, haka nan ma kuma karahiya ne aka ce a yi sallama ga wanda yake kafiri, ko wanda yake ma'abucin bid'a, ko azzalimi, ko ma'abuta saba wa Allah, ko ma'abuta wasanni. In suna cikin wasannin ka ba samu suna ludo a yi musu sallama, ko suna karta a yi musu sallama. Wasu ba suka ce ai a yi musu sallamar haramun ne, amma dan mutum yana alwala ko yana sallah ba karahiya bane a yi musu sallama. Dangane da mai karatun Qur'ani fa an samu sabani, karahiya ne a yi masa sallama ko ko ba karhanci. Amma aka ce zancen da yafi inganci shi da cewa ba karhanci, kuma wajibi ne ya amsa sallamar da aka yi masa. To tsawon rabewa a sallah cikin kiran sallah yana cutarwa, yana kiran sallah ya shuru sai an dade ya ce zai karasa, wannan ya bata masa kiran sallah, sai dole sai ya koma ya faro tun daga farko.
Wattawani
haka nan yi jinkiri
bi haisu yusabu azanan sani,
inda za a dauka kiran sallar da zai karasa a dauka wata kiran sallar ce daban ba ta farko ba, to ba daidai bane.
Zakiru julli,
wanda ya fara kiran sallah sai ya tuna, sai ya mance da kadan daga ciki, amma sai ya tuna mafi yawan kiran sallah, idan a kusa ne zai karasa,
in kalla
idan abin da ya mance din dan kadan ne,
au kala
idan kuma ya zamo ya tsawaita, wanda ya huce daga kiran sallar ya wadatar, ya fara kiran sallah ya ji sharuwa da mabadar Rasulullah sai manta gaba ake karasawa, to ya kasa tunawa shikenan sai ya tsaya dan kuma kiran sallar ta wadatar iyaka nan din.
Wakari wuta iriba,
sai yanke kare kiran sallah kamar waka, ko kuma a yi shi yanda zai jawo wato wani tsoron Allah kamar ana cikin bakin ciki, to haka din karahiya ne. Amma fa inda suke karahiya inda ba su yi muni ba, idan zama sun yi muni sai ya zama haramun ne. Malamai sun yi dogon jan madda kamar Allah, ita ja Allahu akbar, in ya ja ƙarƙari zuwa shida ja gwargwadon alif shida shi kenan, amma ita ja ita ja ba daidai ba ne, har madda ta tsawaita daga yanda aka saba. Sun yin gyaggyabi a ciki ko kuma ya ringa yamala ga haruffa, sun nemi mai kiran sallah ya yi shi sassauka, kai ya ce sai ya yi wani kari ko sai ya yi yanda zai birge wani. Ba ana kiran sallah ba ne don a yi birga, ana kiran sallah ne don a haɗu a tsaya a gaban Allah a yi ibada. Wanda ya ji kiran sallah ya haki zai kwaikwance shi har izuwa ƙarshen ashhadu anna muhammadar rasulullah. Aha, idan ya zamo bai ji ba zai kwaikwaici maimaitawar, idan ya zamo sanda aka yi da farko bai ji ba, amma in ya ji na farkon ya yi to ba sai ya kawo maimaita wadda mai kiran sallah ya yi ba. Mai kiran sallah ya faɗa ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah da kaskanta muryarsa, to shi ya ji shi ya kwaikwaice shi, to in ya dawo zai ɗaga muryarsa da faɗin ashhadu an la ilaha illallah, ba sai ya kwaikwaice shi ba. amma in ya zama bai ji ba da farkon to sai kwaikwaici na biyan. Kuma an samu saɓani cewa shi kiran sallah in ka ji sau ɗaya ka kwaikwaita shi kenan, ko ko duk sanda ka ji kiran sallah ana neman ka kwaikwaita. To asalin a tsarin masaba sai a ce ai tunda al'amuru ya katare takarara, amma a wajen muzancin da ya fi shi ne cewa umarni ya hukunta maimaitawa. Ashe kenan duk inda ka je sai ka maimaita kwaikwaita, sai dai idan abin ya zamo ya wahala to sannan sai ya wadata da kwaikwayon da ya yi a farko. To kuma aka ce da shi mai kiran sallar zai fara sai ya zama wani abu ya ɗauke mai hankali ba ka kwaikwace shi ba har izuwa ya gama. To dai cewa ka kwaikwace shi lokacin haka ɗin bai wuce ba, sai ka dawo ka kwaikwace shi yanda adawi ya kawo a hashiyarsa. To wato shi dai a wajen Imam Malik yanda ya faɗa ya ce shi a iyaka fahimtarsa ana kwaikwayon kiran sallah ne zuwa ashhadu anna muhammadar rasulullah, amma akwai ƙauli ya cewa a'a zai bi shi har ƙarshe, wanda aka ce in an ce zai bi shi har ƙarshen to in ya zo hayya ala salah da hayya ala alfada to shi sai ce la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. In ya zo kuma kama a sallah asuba ya zo as-salatu khairu minan nawm, to shi mai kwaikwayon sai ya ce sadaqata wa bararta, sadaqata wa bararta. To wannan kenan. Kuma an faɗa cewa yanda Nawawi ya kawo shi ne koda mutum yana cikin janaba in ya ji kiran sallah zai amsa, hakanan koda mace tana cikin haira ko jinin biki to za ta amsa. Shi ne mai asalin wannan waƙen yake cewa wa Nawawi ya hakil azana muhdisu wa junubun wa nufasa wa damisu. Nawawi ya ce wanda yake cikin bai da alwala ya kwaikwaci kiran sallah, kai wanda yake cikin janaba ma ya kwaikwaci kiran sallah, haka nan mace da take cikin jinin biƙe, haka nan wanda take cikin jinin haira. Kuma an so bayan mai kiran sallah ya kai aiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati, yanda yake ya zo a sahihul Buhari daga annab sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya ce lokacin da ya ji kiran sallah Allahu raba zai da'awati tammati wassalatul qa'imati ati muhammadal wasilatu wal fadilatu wa asbaqa mahmudal ladzi wa'atahu, to wannan lalle ce ta manzon Allah za ta same shi a ranar alkiyama. A ruwaya baihaqi a ƙarshen akwai innaka la tuliful mi'ad. Wato kuma Abdulbaqi Zarqani yace yana daga abinda aka jarraba dan tafi da bakin ciki cewa ai kiran sallah a kunnan wanda yake cikin matakar damuwa da bakin ciki, haka nan ma wanda yake mai mummunar ɗabi'a in ana kiran sallah a kunnansa haka zai zamo sababi na ɗabi'arsa ta gyaru. Kuma idan wani zai tafiya yana fara tafiya sai aka yi kiran sallah to in Allah da zai dawo, kuma in aka yi kiran sallah a kunnan ɗan da aka haifa na dama aka yi ƙama a kunnansa na hagun to zai amince daga taɓawa aljanu, zai amince daga a ce aljanu su taɓa shi. To alhamdulillah sai mu tashi to sannu lil fari mu in gara ada iqamatu menene to suke tabdidi. Ai tabdidin da yake ya huce dai tsari ai ba daidai ba ne, yin gaggabi da kiran sallah ba daidai ba ne. To da mun guda biyu ake ko akwai ta dake akwai na uku to biyu ne kawai. To ashe ba za a tambaya shi ne sakataren karatun gaba ɗaya ko don da ga shi ba a kyale shi injiniyan. Allah ya taimaka, Allah ya ba mu fahimta, Allah ya saka wa masu littattafan, Allah ya saka wa malamanmu azumi da ya fuskanto, Allah ya hore mana ibada karɓaɓɓa a ciki, Allah ya karɓa daga gare mu, Allah ya sanya mu cikin waɗanda ake.